A ranar Lahadin nan ne 31 ga watan Yuli na wannan shekara ta 2022 ne aka kai wa'adin ƙarshe da hukumar zaben Najeriya ta baiwa 'yan ƙasar domin sabinta rijistar zaɓe a ci gaba da shirin tunkarar babban zaben Najeriya da za a gudanar a shekara mai zuwa. A nan jihar Niger dai mai yawan mutane kimanin miliyan 5. Hukumar zaben Najeriya ta ce ya zuwa ranar Juma'ar ƙarshen makon nan da ya shige, mutane 246,578 ne aka yi ma rijistar. To amma kakakin hukumar ta INEC a jihar Niger, Alhaji Abubakar Kuta, ya ce sun samu matsala ta rashin fitowar jama'a tun farkon fara shirin.
Matsalar da muka samu shine jama'a ba su fito ba akan lokaci. Kaga dai gurin shekara ɗaya da aka fara wannan abu, sai yanzu nan da aka kai ƙarshe ma jama'a suke ta cincirin da.
To akan wannan matsala ta rashin fitowar ne dai yasa ƙungiyoyi na jama'a da ma na siyasa da sauran shugabannin al'umma suka dukufa wajen faɗakarwa akan katin zaben. Ko a ƙarshen wannan mako ma wata ƙungiyar siyasa ta APC mai goyon bayan Bola Ahmed Tinubu da kuma Muhammad Bago a jihar Niger sun yi irin wannan taro a garin Kwantagora. Alhaji Ibrahim Mamman Abasu shine shugaban shirya wannan taron.
Yana cewa arewa an bamu a baya, to shine mu ma muka ƙara faɗaka da mutane fa cewa lallele ce ƙungiyar zaɓe ita INEC ita ta faɗi haka nan based on abinda available records da suke da shi a ƙasa.
Alhaji Abdulhamid El Wazir Talban Kwantagora ya yaba wa hukumar zaben Najeriya ne akan ƙarin lokacin da ta yi tun da farko.
Gaskiya zan yaba hukumar zaɓe akan yadda ta bada lokaci, ta ƙara lokaci, ta kuma ƙara lokaci. Gaskiya mun zaƙulo mutane da dama har dai mata waɗanda yankan katin nan bai kasance gare su ba a wannan lokaci.
Shi ma dai shugaban ƙaramar hukumar Wushishi Honorable Danjuma Suleiman na Lango ya ce sun yi ƙoƙari wajen faɗakar da jama'a a matakin yankunan karkara.
Kuma mu ma shugabanni a namu mataki muna wannan faɗakarwa, kuma duk inda zamu bada gudunmawa muna bada gudunmawa don saboda tabbatar da cewa matasa da suka kai shekara 18 wanda ke cewa sun kai munzulin su zaɓe su.
A yanzu dai akwai masu cike da fatar ganin hukumar zaben Najeriya ta ƙara wani lokacin domin watakila ya ba da dama a gyara wasu kurakurai akan aikin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.